salatul intibahi minan nawm sallan da ake so mutun yayi da zaran ya farka daga bacci to wannan sallan sai ka farka daga bacci sannan zaka yi amma makai bacci ba zaka yi ba rigiriji kiya ga manyan bayan Allah na da iyayen mu da kakanninmu ana wajen duk mai shekaruna balle wanda ya girme ni ya san kai ka sani ga wannan ma ya sani kai ma ka sani duk na barin su sani mahaifinku na sallar isha a masallacin gida in ba ya zama dole ba wani uzuri mai ƙarfi ba zai fito ba sai kuma sun sallar a salati kuma kai wani duk na kun sani kuma na kallon duk iyayenku da kun sa haka suke yi sai dan ku ba ku yi amma iyayenmu dai duk kun sa haka suke yi to suna yi ne don su farka daga bacci su yi wannan sallar in ka kwanta da wuri ko da ƙarfe ta kwanta ko goma ne ma kwanta ko sha ɗaya ne kwanta abin da ke so dai in kai baccin ka farka sha biyun dare ne ƙarfe ɗayan dare ne biyun dare ne uku ne huɗu ne huɗu da rabi ne ma nake wannan sallah ga yanda ake yin ta amma annabi ya ce wanda fara ruwan hadisin sai na ikrama tukuna sai na ikrama tukuna sai na ikrama tukuna sahabi ne dan Abu Jahil sahabin na gazan bayan rusa bi ai yace billahi allazi la ilaha illa huwa abdullahi bin abbas ya ga mu kuma bin abbas babba dan babba sharifi dan sharifi sahabi dan sahabi yace billahi allazi la ilaha illa huwa annabi ya ga mu shi kuma ne yace billahi allazi la ilaha illa huwa jibril ya ga mu shi kuma jibril yace billahi allazi la ilaha illa huwa allah azza shi ya ga mu haka bi Allah ya faɗa Allah ya ce fa bi izzati wa jalali wujudi wa tibai Allah ce na rantsa da girma na rantsa da buwaya na rantsa da samuwa na rantsa da daukan martaba na duk wanda ya wannan sallar lokacin da farka daga bacci gafartu lahu zunubahu albatatu ina gafarta mishi zunuban shi gaba da yanke yanke inda Allah ko ce yanke da Allah da insha Allah ne shi mu ne zamu yi aiki tafsir zamu kaza insha Allah amma Allah ne muna kace muka insha Allah to wannan Allah kuma yace to ne mishi gafaran zunuban shi yanke sai na kira mutu ya rutse da billahi allazi la ilaha illa huwa sai Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma shi ma ya rutse da billahi allazi la ilaha illa huwa sayyidina rasulullah dan kari al-hijab al-azam war rasul al-akram wal habib al-mukarram annabi muhammadu yace shi ma billahi allazi la ilaha illa huwa jibril ya ga shi ma jibril shi shugaban malaikun gaba daya shugaban malakun duniya gaba daya har da lahira jibril yace billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya ga mu shi ma Allah ya rantsa da girman shi da buwayen shi da karfin mulkin shi da daukakan shi shi duk wanda ya wannan sallah ne mishi gafara zunuban shi gaba daya yake ba zai kwana da zunubi akan shi ko na kwara daya ba ita ce wannan nafila raka'a hudu raka'a hudu ba wani wahala amma ka tashi daga baccin kamun ka miƙe a kan gado ko kuma ka miƙe kamun ka miƙe tsaye sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kafa daya kafa daya in ka faɗa haka sai ka tashi dan neman buta a je bayi a ƙarshe a dawo alwala in ka alwala sai kai wannan sallah raka'a hudu ko sai raka'a fatiha daya adrus kafa daya qul huwallahu kafa goma sha daya sai kan take nan raka'a hudu fatiha kafa daya adrus kafa daya qul huwallahu zuwa ƙarshe kafa goma sha daya raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama raka'a hudu kenan ga jabin Allah ya fada shi ya rantsa da girman shi da buwayen shi ya rantsa da kuma martaban shi duk wanda ya wannan sallan ya mishi ya gafarta mishi zunuban shi gaba daya su kuma yanke 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 annabi Muhammadu annabi Muhammad sallama shi ba da wannan sallah mai suna salatul intibahi minan nawmi amma kana san samu wannan bayanin sai ka duba littafin da ake cewa nus hadal majalisi a cikin shafi na 160 daidai gata nan ita ce wannan nan ita ce gata asha ababin da yake bayani kan farallan salloli na farallai da nafiloli ababin da yake bayani kan farallan salloli da nafiloli